zuwa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Ghana inda mahallarta zauren ke tambayoyi akan yadda mutanen zangonni shida dake Ghana za su iya samun shedar zama ɗan ƙasa. A yau za mu tashi ne inda mai shiga tsakanin gwamnatin kasar Ghana da mazauna zangonni Abdullahi Banda zai ci gaba da amsa tambayoyi. Honorable Abdullah gare ka.
Wayanga masala koko wayanga masaloli mu yi ta kuskantar su amma a wuri na mu dinga samu hankuri. In ka je passport office kan nan ka ga ya mene ba yan passport officers kawai ke wurin ba akwai yan migration officers su kuma suna wurin shine akwai yan sanda su kuma suna wurin akwai yan national security su kuma suna wurin shine akwai ma'aikatan passport office su kuma suna wurin don shi wanda suke saran yin tambayoyin nan su yan immigration officers ne don suna wanga tambayoyi don su san kamar wata kila takaddun da kake da shi koko answers da kake bayarwa danganin tambayoyin da yake yin nan answers kan nan me kake yake don shi misali an ka tambaye ka ina ka fito ni ka tambaye ni na ga maka kamar ni abu fo na fito an ka tambaye ka ina ka fito ni an kara na fito an ka tambaye ka ina na fito oh na fito Nigeria ne wannan dai sun samu wani dare-dare a cikin maganan ka don shi kan da na fada zaman citizenship bai dogara akan kabila ba koko bai dogara wani irin lugga mai shin nan ke gayawa ba citizenship ya dogara akan doka ne shine batun hulanawa kuma batun enlistment din nan shine matsalan da ka gabatar kamar ana saran damu wayansu fulana wannan kuma is unfortunate wannan da akwai hanyar dokar da za a yi abi wayannan mutanen nan a deal da su according to what the law is saying ina samani shi yutun fulana wannan yana saran kira ne yana saran yi mini jawabi danganin matsalan da attorney shi no yake gani haduwa ne ba mu samu hanya mun hadu ba amma na taba gaya mai mun taba fira kamar kowane lokacin da zai samu a office na yazo mu zauna mu tattauna mu san hanyar da za mu bi shi muna maganan ga mu duka mun san asalin tsohon mataimakin shugaban kasa Aliyu Muhammad asalin shi a Hausa ne asalin shi kan da muka sani a Hausa ne amma wani lokacin da ya wuce shi ne mataimakin shugaban kasa mu kuma sani kamar second lady mu Aiba Fullace koya yau ita ne second lady na the whole of this country don shi abinda zan gaya a takeice ne magana da kuka kawo mini magana ne yake da damuwa amma akwai mafita don shi a office na mun yi niyya mun je mun gan director of passport mun kuma je mun gan manya boss na NCC mu da ita mun zauna mun yi magana mun yi niyya mu je mu gan boss immigration service don da muka je wurin boss passport office wanga shawara yayi da ni don muka gan yan immigration service muka gan yan national security muka ga kuma dan yan BNI Bureau of National Investigation don wayanga mutanen nan su ko lokaci duka su suke wurin su suna ya tattaunawa su san hanyar da za a bi in wani ya zo a bashi passport koko a renew passport shi a bashi don shi wayanga mutane duka mun je mu gansu mu zauna mu yi zama da su mu san hanyar da ya kamata mu bi wayanga ababai duka yaftawar abinda ni a wuri na ya kamata mu yi sosai shine public education mu da NCC da passport office mun zana wani proposal amma mun je mu ba director of passport the ministry for foreign affairs don mu zauna mu san irin public education da ya kamata mu gabatar don mutane su fahimci wane ne dan Ghana wane ne ba dan Ghana ba abinda nake son roka koko roki brother na ya tun abinda maganan shi akwai wanda suke zuwa nan sunan bayan Ghana bane misali wata kila ba wangare from Ivory Coast koko Burkina ce zo nan to ya san kaman akwai wangarawa nan ce ya bi kan wani ba wangare kamar o lidi na nje nemi passport wannan abu kuma yana saran kawo damuwa amma masala masalan mu asalin shi guda kuma ne an ka dauki kamar ba'arne an san kaman arna dai ba su da iri koyina kaman ka dauki bawangare koko Hausa koko Musi wangarawa akwai wurin su Burkina Musi akwai wurin su Ibin Burkina shine ya sunan shi ba Musi akwai wurin su Burkina amma an ka dauki Batoni sunan ba irin su koina don shin me shin nan yaje wurin an ka tambaye kewo ina ka fito iye ce kaman ni kuma shi na fito koko a Santin region na fito ba su samun matsala da shi kamar in ka ce kaman ni ba moshe ne kuma shi na fito wurin nan ne matsalan yake amma wayanda suke wannan wata kila a wurina ba su fahimci abinda doka on citizenship nan ke gayawa ba shi yasa nake kuma akwai mafitan nan one ya kamara samun public education manyan da ke jagoranci hukumai da suke dubawa don wani samu passport na misali passport office da immigration da national security ministry da sauransu muka meet muka samu hadin kai da su ina samani wanga problem mun samu mafita akan amma abin da zan gaya a karshe ne bai kamata ka dubi kanka kai ba dan gane bane koko wani dan gane ne fiye da kai no kai dan gane ne don kan da na fada a cikin citizenship act nan wane ne dan gana akwai bayani a cikin wannan citizenship act nan don shi kan da lawyer ya fada in kana son a copy kai ka je kan net ga guda yana tare da ni kan net ma na je shi na download gashi wuri na kowane takardar da kake son duka in ka je kan net ka samu in kesin kotu ma ne in ka je kan net ka samu don shi zan plead with kowa da ke nan musamman sarakunanmu da limaminmu mu dinga samu copies of wanga takarda citizenship act nan in muka karanta ba mu fahimta ma mu bari wayansu su karanta su yi muna bayani muna da lawyoyi da yawa a cikin zango muna da wanda suke da ilimi suka je school suka karanta su samu fahimta she su yi muna bayani mu san abin da ke tafiya ko ko abin da ke cikin wanga doka da constitution mu na 1992 magana na takeice dai shikenan zan zauna ina akwai wani questions da za ta tambaye ni na shiri na amsa wayannan questions ne
bayan tura questions ya da institutions din da kaje kamar immigration passport office amma na ga kai silent on Tanaka hisa na oni ta address domin an uwan mu wayansu an musu card daga baya kuma kaman su je kuma su gamu da abin ga immigration office shi su karbi katin su hannun su da kuma wani kuma kaman kan da na gwada shi kuma an haife shi a Accra he have to from a big family in Accra amma he stayed outside da ya zo ya je gana card an refuse shi well maybe be here express can shi sai ba amma na ga kuma matsala ne wurin wajen gana card domin wayansu an issue musu daga ba kuma shi a collect back
shi kuma yana da dokan shi na majalisa in ka je neman gana card akwai wani tambayoyin da za su yi ma wani irin takarda ne kake da shi kaman birth cert ya kara koya passport aha passport is a voucher ha don shi in passport ne in baka da passport kuma in ka samu mutane biyu su zo su saya kaman lalle sun san ka kai dan gane ne ga wurin da anka haife ka ga sunan naki parents ka don shi in an ka samu wannan information ya kamata gana card nan a baka amma bayan wanga information duka in baka samu gana card nan ba akwai process da kamata ka bi akwai complaint na koko petition da za ka yi in kai abin ga petition nan ya je gaban manya sannan su zauna su duba maganan nan in lalle ne ya kamata a baka gana card nan an baka gana card don in ka duba tarihin kotunmu zai karfi court ta ce kaman wan ba dan gane bane don an ka ce kaman kai ba dan gane bane yana da implications jewa yana da security implications jewa kai ba dan gane bane ina ne ka san ka ina ka fito ina za je da kai watakila ma in misali asalin kama Burkina ne yau mahaifiyanka nan an ka haife su kakanninka nan an ka haife su Burkina ma baka san wurin ba ina ne za a je da kai a cikin Burkina ce ka zama stateless. Don shi court mu they are very reluctant and hesitant in saying kaman kai ba dangana bane. Don shi ka duba cikin tarihi mu case ne yake court duka na batun citizenship 1 out of 10 suke saran succeed. Dey wansu ana declare su yan Ghana ne. Don court ba ta son ta ga kaman kai ba dangana bane in order to declare you stateless. Don shi batun Ghana card nan kuma mu duba cikin dokan nan akwai process nan duka a cikin dokan nan ina akwai masala ne akwai hanyar da dokan nan zai nuna ma shi ka bi kan wannan process nan ce masalan da kake da shi shi ka samu mafita kan wannan masala
honorable mun ji bayanin ka batun passport da Ghana card nan ka ce ka encourage mu dukan nan mu samu citizen action masala babban masala da muke da shi ne da ka kai wurin ba a baka dama ma ka bayyana ma kanka ne wannan masala ne domin me wa'ansun mu dai mun yi mu explain ma kan mu da zama za mu yi mu explain kan duk da an ce maka kai ba dan Ghana ba su ma sauraron ka kuma that is the one point about passport shi Ghana card nan mun sa akwai process in me she deny akwai challenge form da ya kamata kai an ce maka su ba they are not even prepared for you because you are from the local community or kokuwa kai dan fulani kanto dan fulani ne this is what we are in dai ana ba mu bayani da mani mu go through processing na da wata kila ba mu zuwa nan ma muna challenge wannan issue
kuma muna bukatan waye hankulan mu yana da muhimmanci kwarai da gaske shi sa wanga magana zuwa ga kawunan mu ne mu shu a gabanin zango bayan haka wurin cewa kaman wane ne din kasa lawyer ya bada bayani wai ɗaya daga cikin iyayen mai shi ya kamata mai shi ya zama dan yar kasa ko dan kasa to akwai fahimtar da akwai shi idan an aka ce haka ina gani kaman a akwai wani kabila ne da ya kamata wannan kabila ya kasance babanka ne ko kakanka ko ummanka to amma cikin wannan action da shi ya bada bayani idan in kana wanga kasa ko wanda ke wanga kasa aka samu yancin kai dan kasa ne to wannan wurin waye hankulan mutane ya kamata mu karfafa kan wannan kware da gaske sa'annan dan wasan zauna ya magana cewa kaman waka ga kira sunan ka wani abu kasi ne ko wani abu Kano ina gani suna bai da alaka da zama dan kasa misali ga hoton babana sune the first batch in Ghana police force he was part of the Gold Coast Constabulary he was part of the Kenya Suje Bema amma sunan da ake kiran shi ne bawo Hausa sai sa suna bai da alaka da kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane domin na da wayansu suna kabila ne there's no way zaka ka guje ka tare da wannan misali family ne mun shine Diko original cikin gada ba Diko amma ni dan gada ne so idan ka kira ni Diko bai nuna cewa kamar ni ba dan gada bane amma suna ma nan magana na suna bai da alaka direct da cewa kamar kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane thank you so much
assalamu alaikum Naji honorable ka ce ka samu meeting da director of passport cewa in yazo in aka zo aka samu wani masala aka kai gare shi zai yi study masalan nan ya bara ba mishi passport ko kuma hana mishi okay this is a situation whereby director of passport ya assigned mutumin ga ya cancanci a bashi passport ya ke wurin printing room suka ce kamar wanga bai kamata ganiyan ba aka dawo da shi back aka rufe wannan case to immigration wannan ya za yi da wannan magana that's one secondly in ka je wurin takardar aihuwa for instance spellings of names ni yanzu sunana Muhammad Amadu na is AMADOU sha ce no ba mu yi mu samu wannan sunan saboda is a French spelling I think in an duba kirana ko kuma kana nake an san kamar original din na tushi na wani wuri ne maybe babana da yazo nan ya keep sunan shi with that spellings sai sa muruka generation na mun da su wannan spellings na all along sai sa bam ya musake ka gane ko kuma tin kaman sunan ka property ka ne you decide how to spell it yanzu mutumin Chinese haka zaka sai shirin ga yaje pass urin ta da fa sai sunan shi Chingon Lee an ce kaman ba sunan gare bane ka gane ko wannan ba duwa mun aure ko
da waɗannan tambayoyi na Muhammad Ahmadu za mu dafa aya a yau a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na a Ghana Ridwan Abbas da Hawwa Abdulkarim da suka jagoranci shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya